da 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 Ni manyamura manzo, kulanga na kumamba Kugwadi rambuye, no mutamanda Kuti Jaja bless me Jaja bless me Kuti Jaja bless me Jaja bless me Never team window pulan. Walina zeluzo fiba imwe ni madomati Bafuna honi pushika Ziba ziba nilila ku radio Bafanika sigino Jazi walibe ma aerial 24-7 irakala wani taima taima wani tambada wajiribwa Ati alikoti alina wanda Mwishe mwaimfele kukani ilibwa Sewa aguna Titwanga pola pe Usobanda Bali pay post That's why ni pem